بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو da sake haduwa a wannan bagiri mai tarin albarka, Masjidul Muhajirin, a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karti Makoyo, a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Juma'a daren Asabar 10 ga watan Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai da 27 ga watan 2 miladai Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. Jama'a ku Allah madaukin sarki muke biye da tafsirin Alqur'ani mai girma na wannan shekara. Wannan kuma shine majalisun mu na 27 a cikin tafsirin wannan shekara. Majalisun mu na tara a cikin tafsirin Suratul Baqara. Ajiya mun kwana galgashin aya ta 27, amma a yau za mu maimaita aya ta 26 da ta 27. Za mu ba masu sauraron mu a gaban mu hakuri, duba da jiya daukan mu bata yi ba, an samu akasi, iska ya shiga duka, mun samu muka yi dauki abinda muka karanta ba a jiya. Za ka za mu maimaita ayoyin mu na 26 da 27. Idan Allah ya bamu iko, a yau za mu wuce, idan kuma nan muka tsaya gobe sai mu dasa. Allah madaukin sarki ya bude waɗannan ayoyi da fadar shi, inna Allah la yastahi an yadriba mathala. Na'am.
Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Fa'amma alladhina amanu
fayalamuna annahul haqq min rabbihim wa الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
ta'ala yace inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah yace bai jin nauyi, bai gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga misali ma ba'udatan fama fawqaha, abinda ke daidai ko kasa da saburo, ko kuma wanda ke sama da saburo. Allah yace fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaq min rabbihim, wanda suka yi imani sun sani, suna ƙara tabbatarwa da cewa wannan gaskiya ce daga Ubangijinsu. Wa ammal ladina kafaru, amma su wanda suka kafirta, fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, suna cewa mi Allah madaukin sarki yake nihi da wannan misali. Allah ce yudillu bihi kathiran, yana batar da dama da wannan misalai, wa yahdi bihi kathira, kuma yana shiryar da dama da waɗannan musallai. Allah ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqin, ba kowa ba kuma ke bacewa da waɗannan musallai sai mutane wanda suke fasikai. Allah ya fassara man fasikan ne, yace alladina yanquduna ahdallah, sune wanda suke walwale alƙawalin Ubangiji subhanahu wata'ala. Min ba'di mithaqihi, bayan Allah ya darma shi, bayan sun dauki alƙawali na cewa za su bautar Allah sai su zo duniya su walwale. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusall, kuma suna tsinke abinda Allah ya yi umarni da a game shi. Wa yufsiduna fil ard, kuma suna banna a bayan ƙasa. Allah ce ulaika humul khasiruna, masu wannan ɗabi'a su ne asararru. Muka ce wannan aya kamar yadda Imam Siddi ya rawaito a cikin littafin shi na tafsiri daga Abdullahi dan Mas'ud, yarda Allah tabbata gare shi, cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya sabkar da misallai guda biyu a cikin suratul Baqara, da Allah ce mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, kwatankwacin su kamar misalin mutunan da ya rura wuta, da kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ce auka sayyibin minas sama, kai ka ce girgijin ruwa ne daga sama. To waɗannan ayoyi da Allah ya sabkar na misallai guda uku a cikin suratul Baqara, sai munafikai suke cewa Allahu a'la wa ajal, Allah ya girmama ya ɗaukaka, ya rinka ba da misallai irin wannan. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya cewa waɗannan su ne kawo asararru, ula'ika humul khasirun. Allah yake nuna wa mu lalle inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda, Allah bai shi nauyi, bai gagara shi ya buga man misali kwatankwacin saburo, ko abin da ya ƙasa da saburo, ko abin da ya sama da saburo. Ba dan komai ba dan mu gane girman shi, mu iya bauta mai, mu gane cewa abin da muke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala bai da amfani. Muka ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya buga irin waɗannan misallai a cikin suratul Hajj. Allah ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la, innal ladina tad'una min dunillahi wa in yaslubhum ad-dubab da'ufa at-talib wal matlub. Allah ce ya ayyuhan nasu, ya ku taron mutane, duriba mathalun, an buga muku misali insha Allah, fastami'u lahu, ku saurara ku shi. Allah ce innal ladina tad'una min dunillah, lalle waɗannan wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu, ba za su iya halittar kuji ba ko da kau za su tattaru su diga. Allah ce ba ma halittar kuji ba. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an, da kuji zai warci wani abu daga cikin al'amarin su, Allah ce la yastanqidhuhu minhu, ba su iya kwato abinda kuji ya amsa. Allah ce da'ufa at-talib wal matlub, Allah ce ya raunana abin nema da abin da ake nema a wajen shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya buga mamu wannan misali dan ya nuna mamu lalle bautar wani Allah wanda ba Allah ba, ba ta da amfani. Kuma Allah subhanahu wata'ala yake nuna mamu waɗanda ake tunanin a bauta masu ko a kama ƙafa da su, to su ma ba su iya ƙwato ma kansu abinda Allah ya ƙadarta ƙuda ya amsa daga hannunsu. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Ankabut ya ƙara buga mamu irin wannan misali, yace mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya, Allah ce mathalul ladina takhadhu min dunillahi awliya law kanu ya'lamun, التي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت التي كوتنكوتن متنن دا يرقي ونن الله وندا با الله با ونن الله نن dukkan mutunan da zaka kudurci wani amfanin duniya ya ma wanda ba a neman kowa sai Allah da shi mutun ne ko itti ko aljani Allah ce wanda suke daukan mutane kuma bayan Allah Allah ce ka mathalil ankabut irin waɗannan mutanen kai ka ce giza-giza ne ittakhadhat baita tarqi wani gida kadiba gidan giza-giza Allah ce wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut Allah ce mai raunin gida a duniya shine gidan giza-giza law kanu ya'lamuna da mutane suna hankalta ashe bautar wani Allah wanda ba Allah ba tamkar gidan giza-giza ne duk wani wanda zai ma barazana na ya iya duba ko ya iya zubbu ko ya iya jawo alkhairi ko ya iya tunku da sharri ko ana tsoron shi ko aikin shi kamar yankan wuka Allah ya ce da aikin da yake da shi din tamkar gidan giza-giza ne ba su maganin kura ba su maganin ruwan sama ba ya maganin dari kuma bai kare ka daga zahir rana Allah ya ce wulakantattan gida a duniya shine gidan giza-giza da mutane suna da hankali to da ba su riki wani Allah ba wanda ba Allah ba domin a bauta mashi shi yasa malamai anan game da Imam Suyuti ya kawo cikin littafin shi al-Itqan fi ulumil Qur'an cewa al-amthal irin waɗannan lafuzza misallai da Allah madaukakin sarki yake bugawa a cikin al-Qur'ani mai girma ubangiji yana buga su ne dan yayin bayani ya tabbatar da abubuwa da dama a cikin al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana buga mu misali a cikin alqur'ani dan ya kusanto da hankalin mu ba wai dan shi ba bai gane abin da ya gai ba a dan mu ɗan adam da aljannu da aka aika mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mu gane Allah yana suranta abu wanda yake na kwakwalwa ne sai ya suranta shi a zahiri ga abu wanda kake iya tabawa dan ka yarda ka gane haka Allah madaukakin sarki yakan siffanta wani abu ya karelace bayanin shi ba dan komai ba dan mutane su fahimta ubangi subhanahu wataala yana zawwa da wannan salo ne na azanci na magana na buga misali kamar da larabawa suke saboda alqur'ani ya sauka da larabci to Allah sai ya amfani da wannan dan ya bayyana gaskiya da haqiqal al'amari saboda masu imani su ƙara nutsuwa da gamsuwa akan abin da suka yarda da shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yunus yake cewa wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala Allah ce hakika mun buga mun juya hankalin mutane a cikin wannan alqur'ani muna ta buga musu misalai daban-daban amma abin mamaki dan adam ya kasance mai yawan rigima bai yarda da abin da Allah ke gwada mashi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ibrahim yace wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah yana buga misali ne ga mutane domin mutane su fahimci su wa'azu su gane abinda Allah ke nihi haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hashr yace wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi lati wadannan misalai da muke bugawa muna buga su ne linnasi ga mutane la'allahum yatafakkaruna dan mutane su tintintini su gane abinda ake ne da Allah ya ce mu inna awhanal buyuti labaytul ankabut din mai hankali zai gane da Allah yake so ya bata shirka ya gwada ma shirka bata da amfani bata amfanarwa sai yake cewa da kuje zai amshi abun bokayen duniya su tattaru dan su amso shi Allah ya ce ba za su iya ba to idan an ibi horon mutum karama halitta kuma shi ya ga da amsota to ta ina kake tunanin shi zai amso ma wani abin da Allah bai baka ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yake ƙara ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan musallai hujjati kammalalla cikakka akan bayin Allah subhanahu wataala kuma ubangiji madaukakin sarki usulubi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana misali a cikin maganar shi. Shi yasa duk wani malami mai karantarwa yakan bada misalai usulubi na bada misali yana ƙara sa zukata su gamsu su lamunta da abin da ake karanta musu. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwatance tadiba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mumini da yana so ya ba mu dama ya nuna mamu aikin alkhairi bayan imani. Sai annabi ya ce misalin mumini mai imani ahlus sunna mutunan kware su biyu a gama soje guda. Sai annabi yake so ya gwada mu fifikon su yace na farko kamar kayan danye masu hidda kamshi kana iya fassarawa da gwadda, kana iya fassarawa da mangoro, kana iya fassarawa da duk wani kayan danyen da in ya nuna to za a ji kamshin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mai karanta alqur'ani mai yawan ambaton Allah mai yawan da'a ga Allah cikin masu imani ahlus sunna kai ka ce mangoro ne nanne a cikin daki duk mutunan da ya tinkaro dakin zai ji kamshi na cewa nan akwai mangoro ko kuma nan akwai gwadda ko duk wani abin da in an aje yannuna cikin kayan danye zai bada kamshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine misalin mumini mai karanta alqur'ani. Sai annabi ya ce amma mumini ahlus sunna wanda shi babu dama bai karanta alqur'ani, annabi ya ce misalin shi misalin dabino, dabino mai kyau in ka tara dabino ya cika daki babu wani kamshi da za ka yi, amma in ka malmasu ka dauki da guda kanti kuma za ka shin akwai dadi. Sai annabi ya ce to wancan mai kamshi mai cika daki da kamshi to shine mumuni mai karatun alqur'ani, shi kuma wanga wanda baye a cikin shi akwai alkhairi amma kuma ba a shin kamshin shi. To ashe misallai a cikin alqur'ani mai girma suna ƙara nuna mamu Allah subhanahu wataala yana ƙara nuna mamu cikin buga misallai sababi ne na hidayah na shari'a. Shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya ta yau yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa famal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا التي يضل به كثيرا ينا بتبدا دهما daga wadannan misalle wani in yaji wannan misali abin ya shiru sai ya kara bacewa. Allah ya ce wa yahdi bihi kathira kuma yana shiryar da wani mutane da dama saboda wani in yaji wannan misalin kuma sai ya yarda. To shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake kara buga mamu irin wadannan misalle dan ya gwada mamu gaskiya da ƙarya bata da alkhairi da sharri da dukkan wani abu wanda yake da dan uwa. Allah subhanahu wataala cikin suratul Muhammad yace zalika bi anna alladhina kafaru tabu albatil كذلك الله تعالى ذلك بان الذين كفروا wannan saboda wannan suka kafirta ittabu albatila sun bubanna wa annal ladina amanu su kuma masu imani ittabu alhaqa min rabbihim sun ba gaskiya daga ubangijin su. Allah ce kadhalika yadribu Allahu linnasi amsalahum kamar haka ne Allah yake buga ma mutane misallan su. Ajiya mun kawo namadish ko kuma misallai a cikin alqur'ani daban-daban. Allah madaukakin sarki ya buga mu misali na abu wanda ba hakika ba a hankalci dan mu gane bambancin yadda abinda Allah ya umarni da shi da wanda Allah ya hana. To sai Allah ya buga mu abin a zahiri za mu ganin ba hakika ba amma Allah sai ya buga shi da hakika dan mu gane. A cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya ce alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas
kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس
التي وند سكيتر ربا baza su tashi barana alkiyama za su tashi suna maye kamar wanda bugun aljani ya kama shi kadiba kaga yadda Allah buga misali can yace fazanu bi harbin min Allah aw wani yace yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat to dan yaga kamar ba za mu gane ba sai ce to wanda bai bar cin riba ba da mu'amala da riba to rana alkiyama daga an tashi kaga mutun yana maye irin bugun aljani a gidan duniya to ba sai ka tambaya ba shi wani mutum ya riba ne kadiba kaga yadda Allah ya bada misali dan mutane su gane riban nan ba ta da kyau haka ubangiji subhanahu wataala yake buga mun misali dan ya ja hankalinmu cikin kwadaitar da mu da alkhairi kadiba Allah madaukin sarki da yana son mutane su fitar da dukiya su ba da sadaka su ciyar su taimaka su yalwata su ba da Allah zai maida musu to dan mutane suna da tsananin son dukiya kowa ba zai iya bada abin da yake so ba to sai Allah ya ba mu misali dan ya kudaitar da mu yace mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil
na'am
fi kulli sunbulatin mi'atu habb
والله ضعيف
يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم
واسع عليم
التي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال ما سبادة دلع أبقى كدقو جكا دري مليان أتكين الدين الله التي مثال سوك مثل حبة كمقواراتي tazarra zaka shibka ambatat sab'a sanabil wannan kwaye sai ta fitar da tsarrai guda bakwai Allah ce fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace kwaya a cikin kowace zangarniya akwai kwayoyi guda 100 ma'ana idan ka bada dala to Allah zai hido ta matsayin dala bakwai ko shikka bakwai cikin kowace shikka kuma akwai dala 100 Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullumkawa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah ce shi mai yalwata ne alimun masanin abinda kowa ya bada ne kadiba din mai imani mai hankali in yaji wannan aya dole zai zabura ya hidda dukiyar shi ya bada ashe ubangiji ya ba mu misalin nan ne dan ya ja hankalinmu ya zaburar da mu cikin aikata alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kowace gaba daga cikin mutane tana da sadaka kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams ta'dilu bayna ithnain sadaqa annabi yake cewa in baka da duke badawa idan aka tashi da sahi sai ka ga mutum biyu suna fada sai kai kokarin daidaita su annabi ya ce kana ladan sadaka mutum biyu ne suna rage ma ba su shituba saboda magana ta baki sai guda ce shi ya gama aikin Allah wani ya rena shi sai ka ce mai wani abin da yake ni kaza da kaza ne sai su dawo su duka su shirya annabi ya ce kana ladan sadaka wannan magana za ta hiddo ma zangarniya guda bakwai alkashin kowace zangarniya za a hiddo ma mi'atu habba Allah zai talimka ladarka duk lokacin da suke tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqa baka da dukiyar da zaka badawa Allah yi ka baka da kudi to amma ba amince da kai ba lokacin da ka tashi zaka masallaci takon ka daya na dama za a baka ladan sadaka kuma ladan sadakan nan tako guda kai sai ya hito matsayin tako bakwai cikin kowane tako bakwai akwai wani abu guda 100 ciki wannan 100 lada ce za a baka Allah kuma yana yalwata mu wanda ya ga dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal qawlu tayyib sadaqa magana mai kyau ka ga mu dan uwanka magana da zai jin dadi annabi yace sadaka ce za a baka ladan sadaka kadiba kaga yadda Allah yake buga misalai da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu zan mutanen kware dan uwanka zai ce wani gulgusa mani sai ka ce eh hakuri baburi ka mai magana mai kyau kana ladan sadaka in ka ce ba ni gulgusa wa ina na ga wurin baka samu ladan sadaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuretar da mu wal qawlu tayyib sadaqa magana mai kyau tana da sadaqa ashe mithallai a cikin sunna a cikin alqur'ani mai girma Allah yana kawo su dan ya kuretar da mu haka ubangiji subhanahu wataala yakan zawwa da mithallai a cikin qur'ani mai girma dan ya nuna mamu illa ta abinda muke aikatawa in Allah yana so ya samu kiyamar abu ya san yadda zai samu kiyamar abu mutane ne suke zaune sai wani ya ci naman wani a zahiri magana baki ce mutum ne ya wuce sai a ta gulmar shi wani ba mutunan kware bane wanda ba mutum ne ya kware bace yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai Allah subhanahu wataala da yana so ya hana mu wannan abu sai ci ya tambaye mu da za a dahu naman wannan mutunan a kawo wannan majalisa kowa zai iya sa hannu a ce ga dan uwanka ya wuce cikin mota kana ta gulmar shi bai sani ba sai Allah ya ce da za a yi mai shudin ya aje kun ya bude baki da shi kowa zai kyamata a ce yana cin nama yana shan mulku na kan dan uwan shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu Allah ce wattaqullah Allah ce inda za a ce muku kada ku yi gulma ɗan uwa sai Allah yake cewa ayuhibbu ahadukum yanzu ɗaya daga cikin mutane zai so a kawo mai nama dan uwan shi ce Allah ce za ku kyamata Allah ce to ku ji tsoron Allah wannan maganar da kuke matsayin kuna cin nama ne na mutum haka Allah madaukakin sarki yakan buga misali a cikin alqur'ani mai girma dan ya gwada ma falalar wasu mutane ya gwada ma karhin wasu mutane haka ya gwada karhi da falala ta sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mathalun dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil
dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazam'in akhraja shat'an kazam'in akhraja shat'ahu fa'azahu
Ubangiji ta'ala da yana so ya gwada man musu wane ne sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara man musu ta hanyar buga misali Allah ce mathaluhum fit tawrat dhalika mathaluhum fit tawrat wannan shine kwatankwacin su a cikin littafin at-taura wa mathaluhum fil injil wannan kuma shine kwatankwacin su a cikin littafin injila to ya ne kaman sa yake Allah ce ka zar'in kamar shibka ce akhraja shat'ahu fa azaru ya fitar da tsirran ya kuma sai suka game majuna fastaghnada suka yi kabri fastawa ala suqi suka hadu akan tsawon su guda shibkokin itacen su sun game majuna Allah ce yu'jibu zurra yana burge dukkan wani wanda yake mai gona manomi Allah ce ya bada wannan misali ne liyaghiza bihimul kuffar dan kafirai su ji haushi kuma duk lokacin da kafirai suka ga mutane musulmi kansu hade to suna jin haushi haka duk lokacin da yan bid'a suka ga ahlus sunna kansu hade to suna jin haushi duk lokacin da wasu masu dabi'ar munafici sai ga mutanen kwarai kansu a hade to suna jin haushi to shi yasa Allah madaukakin sarki anan ya fassara mu ya sufanta wa musahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin su gane abinda Allah madaukakin sarki yake ne haka ubangiji subhanahu wataala da ya tashi sufanta mu sufar da ba ta da kyau ita ce ta take sani da aiki daga ilimi ga sani amma mutun ya taki ya aika ta sarran shi ummi subhanahu wataala dan ya gwada mu mummunar dabi'a ce sai ba misali da abinda muke gani Allah madaukakin sarki sai misalta malami wanda bai aiki da ilimin shi da kari yace shi kari in ka dauki abu ka bashi zai haushi ya hiddo har shi ya zalama in ma baka bashi ba haka zai ma haushi ya hiddo har shi ya zalama Allah ce kaga kare da wannan dabi'a matsayin su dai da rawanin mutun da malantar shi da shi wanta karshe in bai aiki da ilimi to di bayan da Allah ya wulakantar da malamin da bai aiki da ilimi yace kamar kare yake a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa inhum illa kal an'am Allah ce kai balhum adall su mutane wanda ba su aiki da ilimin su kamar dabbobi suke Allah ce wallahi goma ma dabbobin da su ashe Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mu ne da hanyar misallai dan mu gane menene ubangiji subhanahu wataala yake so yayi mu menene Allah yake so ya bayyana haka nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da misallai da dama yake cewa innama mathali wa mathalun nas Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwaci na da kwatankwacin sauran mutane yace ka mathali rajulin istawqada nara Annabi yace kamar wani mutum ne da ya sha wahala ya kunna wuta falamma adaat ma hawlahu lokacin da wutar ta haskaka abin da ke kusan shi faja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha sai ga hwara da kananan dabbobi masu neman haske suna ta hadawa a ciki faja'ala yanzi'uhunna shi kuma yana kokarin ya ebe su ya kare su kada su hada wa yaglibnahu suna rinjaye shi suna hadawa sai annabi ya ce fa ana akhidun bihujazikum an-nari ni ne wannan wanda ke neman in jawo ku kada ku hada cikin wutar jahannama wa antum taqtahimuna fiha annabi ce ku kuma kuna ta kokarin hadawa ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar mutum ya kunna wuta sai hwara ta zo yana kokarin ya kare hwaran na kokarin sai ta hada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ga dama sai wanda ya kiyasa bai suka ce akwai wanda zai kiyace na'am man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda bai bi ni zai shiga aljanna wanda kuma bai bi ni ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa faqad aba haqiqa wannan ya kiya ajiya cikin karatun mu muka yi tsokaci akan ubangiji ta'ala ya ce inna allaha la yastahi shi Allah ba zai ji kunya ba ba zai ji nauyi ba ne buga misali inda muka ce kunya dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin abdullahi ibn abi utba yake cewa na shi abasa'idin ya kulu annabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-azra manzo Allah ya hi budurwa sallallahu alaihi wasallam ya hi budurwa jin kunya budurwa wadda ta sabo balaga tana jin kunya gidansu zaka tana ta duke kanta tana jin nauyin mutane irin nada annabi sallam tu ya hi ta jin kunya haka hadisin zaid ibn talha yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kowane addini da ka sani a gidan duniya yana da babbar dabi'ar shi wanda yake tutiya da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuluqul islam alhaya mu musulmi babban dabi'ar da bai kamata mai tutiya da ita shine kunya ashe kunyan nan imani ce kamar da imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi ingantacce daga abi huraira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa al-imanu bid'un imani wani yanki ne wa 70 shu'ba yanki 70 da yankai ne idan kana so imanin kai ya cika to wasu yanka yanka ne guda 70 da yankai annabi yake cewa daga cikin su akwai kunya wal haya'u shu'batun min al-iman annabi ce kunya yanki ne daga cikin imani ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana jin kunya kuma yana san masu jin kunya kuma ita jin kunya takan kawo ma mutum soyayya ta ubangiji subhanahu wataala duk mutunan da ke jin kunya to Allah yana jin kunyar shi Allah yana girmama lamarin shi wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabban shi yana tare da matar shi Aisha a cikin gida yana zaune irin zaman mai gida tare da iyalin shi sai aka yi sallama aka ce wane ne yace Abubakar ne annabi ya ce a ce ya wuce ki saboda Abubakar da ya shi ci Aisha annabi ke arme kuma yana zanna tare da Aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi zaman shi, Abubakar ya shigo suka ci gaba da hira. Ana nan sai Umar ya sallama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne, aka ce Umar ne, ya ce shi ma a ce ya wuce ki, saboda a cikin gina akwai ɗaya shi Safiya, ita ma suka zanna suka ci gaba da hira. Akwai ɗaya shi Hafsa, barakallahu fi, ana nan akwai ɗaya shi Hafsa, suka ci gaba da hira. Na uku sai ga Uthman, yarda Allah tabbata gare shi, ya kwankwasa gida aka ce wane ne, ya ce Uthman ɗan Affan. Annabi ya zabura ya shiga ɗaki ya ɗauko kaya ya sake, ya girmama Uthman ya gyara wajen zama. Sai ce a ce me ya wuce ki, sai Aisha ta ce tsaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam, babana ya shigo nan gidan baka gyara zama ba, baban Hafsa ko ya shigo nan baka gyara zama ba, sai wani ya shigo sai ka gyara zama. Sai ce ya Aisha, ala astahi min rajulin yastahi Allahu minhu, bazan jin kunyar wani mutum ba da Allah na jin kunyar shi, bazan jin kunyar wani mutum ba da mala'iku suna jin kunyar shi. Sai Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisi yake cewa Uthman ibn Affan ko wanka ya shiga bai ibi kayan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Uthman dan me kake wanka da kaya, yace wallahi ina jin kunya Allah na saman bako ya kalli tsareci na. Ashe idan mutum yana jin kunya, tunda ba laihi bane, idan mutum yana jin kunya Allah yana jin kunyar shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyar shi. Ashe muka ce dabi'a ta kunya Allah ya sufanta da ita, Ubangijin mu mai karamci ne, mai jin kunya ne, yana jin nauyi ka daga hannu ka roƙe shi ya maido ma hannayenka banza. Ashe ya ku bayan Allah, muna da Ubangiji mai karamci, muna da Ubangiji mai jin kunya, muna cikin lokacin buƙatu, mu dage mu daga hannu mu sama mu gaya ma Allah matsalolinmu, mu roƙi Ubangiji subhanahu wataala ya shiga cikin lamuranmu. Kowa ya gaya matsalar shi wajen Allah, Allah yana jin kunya. Ka ce ya Allah ba ni mata ƙwarai ya hana ma, Allah yana jin kunya ki daga hannu, ki ce ya Allah ka ba ni miji na ƙwarai ya hana miki, Allah yana jin kunya ka daga hannu, ka ce ya Allah ba ni mota ya hana ma, Allah yana jin kunya ka ce Allah ba ni kasuwa ya hana ma. Abinda kai Allah yake jira mu daga hannu mu roƙe shi zai karba mu. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ita kunya tana jawo alkhairi, bal ita ce ma tushin alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa alhaya'u kulluhu khair, kunya dukkaninta alkhairi ne, babu wani wajihi wanda mutum zai jin kunya a ce bai zo da alkhairi ba. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu labari hadisin Anas dan Malik yake cewa ma kana al-fuhushu fi shay'in illa shanahu, annabi yace babu wani abin da rashin kunya zai shiga face sai Allah ya cire mai albarka. In siyasa kake da rashin kunya sai Allah ya sa mafartin ku rashin albarka, in neman dukiya kake da rashin kunya sai Allah ya sa neman dukiyar ka rashin albarka. Haka annabi ya gayi ma kana al-fuhushu fi shay'in illa shanahu, babu inda batsa da dumin banza zai shiga a cikin al'amari face sai Allah ya cire mai albarka. Ashe muka yi tsokaci ga mutanenmu, ga al'ummarmu, yadda muke rayuwa a yau, mutane kowa yana ganin babu mai ci da ni, babu mai bani, ni ina da dukiya ko ina da ilimi ko ina da sarauta ko ina da dama ko ina da hanya, mutane suna abinda suka ga amma ba su jin kunya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idha lam tastahi, annabi ce fasna ma shaita, inda kai ba kashin kunya annabi ce shi ka aikata, kowa na kallon ka, ka diba inda yau a gidajen radio mutum ya shiga ya biya kudi, su ma ƴan gidan radiyon suna ji suna gani, babu kunyar Allah, babu kunyar manzon Allah, babu kunyar al'umma. Mutum ya tallata kafurci kuma a dauka saboda ya bada ƴan kudin da basu kama kana suka karya ba, kuma yana daga cikin abin da yasa Allah ya dakile sana'i duka gidaje. Ka diba yanzu da kowa ke saman wazon, kowa ke saman TikTok, kowa ke saman duniya, saboda me? Saboda an ba su dama, abin su yi amfani da dama su yada addini, suka yada rashin kunya. Duk mutum da ke neman albarka a tattare da shi ko shago ka gina, kaga mutunan banza ya kama to kai gaggauta hidda shi a cikin shagonka babu wani washehin neman kuɗi kamar boka a cikin shagonka ko kamar mutunan da bai jin kunya yana tallab batsa yana tallab banna a cikin al'umma yana zawaye maganganu marasa kyawu da sunan tallan magani mutane suna siffanta jima'i cikin kafafan sada zumunta suna siffanta miyagun maganganu wanda a yau ya kai al'ummanmu ya kai mutanenmu cikin banna yaran ya karama matashi karami duk wani abin da kakan shi ma bai sani ba shi ya sani shi yasa zina ta yi sauki saboda dumumuwan da ke watsuwa a cikin al'umma kuma abin takeici babu wata doka a cikin kasanmu wanda za a ce duk mutunan da ya to yana batsa ko a kama shi gidan sarki a mai gulala ko a kama shi komisariya ali ko a kama shi gendarmeri babu wata doka haka kawai muke karazubi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk garin da babu kunya babu albarka mudiba kasuwancin muna baya ba ho kaso bace ba ai kullun karhe takwas sai an bude kasuwar maradi kuma ba maradi ba din Niger kullun sai an bude kasuwanni kuma lokacin rahe kasuwanni sai iko sun yi da ken mutane suke hitawa ana turewa suna shiga amma kuma kai tashi an ce sana'a babu albarka saboda duk lokacin da alfasha ta bayyana tun tana karama ba masu magana mutane kowa zai zira ido ka babu romu kana ji kana gani mutun ya sa lasifika ya sa ga gidan radio yana talla mummunar talla yana watsa batsa kuma ana ji ana gani babu mai magana manya ba su magana malamai ba su magana kowa ya gane annabi ya ce wallahi alfasha irin wannan ba ta tabbatuwa cikin mutane sai Allah ya tiri albarka a ciki dan haka ya ku ƴan uwa musulmi mu gyara ɗabi'unmu ko da babu doka mu musulmi ne mu makanmu doka ta musulunci mu gyara maganganunmu batsa zage-zage alfasha duk wani abin da babu kyawu a ciki wani hasabu da balo kawai babu kanin uwa babu kanin uba balo ce aka gama in yazo cikin unguwa duka kowa sai yayi ta zagi yayi ta zagi yayi ta zagi yayi ta sakin magana wani sai ya sa lasifi ga yau sun ci balo bai jin kunya Allah bai jin kunya manzo Allah kuma so yake da sahi in ya tashi wajen kaso shiga albarka ina za ka gani albarka nafsu sallallahu alaihi yake cewa ma kana alhaya'u fi shay'in illa zahanu babu inda za a jin kunya a cikin al'umma face sai albarka ta sauka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mai jin kunya annabawa Allah dukkan suna jin kunya annabi Musa alaihi salatu wassalam ne yake cewa kana hayyan ya kasance mai jin kunya ne annabi Musa yana jin kunya da Allah ta jarabta shi sai da ya shiga wajen wanka cikin gulbi a lokacin sai aka ce da kayan shi annabi Musa yana jin kunya ya hito a cikin mutane babu kaya amma Allah ya yi haka ne dan ya kubutar da zargin da mutanen Bani Isra'ila suke mishi haka mata a yau lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sabkar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin a lokacin mata in sun yi kwalliya suna da ƴan warwaro cikin jiki suna wucewa suna buga kafofinsu dan ka gane sun sa kayan kwalliya da Allah ya ce su bari Aisha take cewa sai ga mata suna cirewa suna zubarwa ka diba ka ga yadda mutane suke jin kunya ajiye mun yi tsokaci a nan cewa ita wannan kunya gida biyu ne akwai kunya a cikin addini akwai kunya a cikin rayuwa ba a cewa saboda jin kunyar wani ba za a tallata sunna ba wani dan bid'a ne ina jin kunyar shi bazan wa'azin sunna ba wannan kuskure ne ba a cewa saboda wani yana bokanci ko wani yana zuwa waje kaza ko su wani suna yi ba za a yi ba wannan kuskure ne shi yasa Allah madaukin sarki ya karbashi wannan ayake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathala Allah shi ba zai shi kunya ba dan ya buga mamu misali dan haka ba rishin kunya bane yaro karemi ko mace ko namiji ko tsoho ko malamin gari ya bayyana ya tallata tauhidi ya tallata sunna ya yi wa'azi da ladabi ya gaggaye muyagun ɗabi'u na al'umma wannan ba rashin kunya ba ne amma inda ake magana rashin kunya cikin mu'amala ta yau da gobe abinda bai shahi addini ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya kore kunya ga kanshi lokacin da zai bayyana addini, kuma haka Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da kunya ga kanshi a cikin mu'amalar mu ta rayuwar mu yau da gobe. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan surori da muke karantawa sai ya ci gaba da ce mun walladina yanquduna ahdallah,
alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah.
Na'am.
Wa yaqta'una ma amara Allah bihi
صلى ويفسدون في الأرض. نعم. أولئك هم الخاسرون. الله الذين ينقضون عهد الله. الله. ويقطعون ما أمر الله من بعد ميثاقه بين سندوك على قوله. بين مني على قول الزام بوتر الله. فمدى الله بام لاباري توا ya fitar da mu a cikin tsatsan annabi Adam, baban mu annabi Adam, gabanin ahalice mu muka dauki alƙawarin za mu bautar Allah.
Akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
alastu bi rabbikum
wa ashhadahum ala anfusihim alastu بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين.
Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin wannan aya cewa ya fitar da mu daga tsatsa annabi Adam alaihi salatu wassalam, yace ya ku bayan Allah ga mu kun gane ne muka ce mun gane kai Allah, yace to zan maida ku a haihu kowa yayi rayuwa, amma in kun je duniya kowa ya bauta mani. Muka ce ma Allah shahidina, za mu bautar ka ya Allah. Allah yake cewa to da muka zo duniya akwai wanda suka walwale wannan alƙawarin, to wanda suka walwale wannan alƙawarin Allah ce ulaika humul khasirun, karshen aya su ne wanda za su zama tababbi. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaqta'u sikin sifar tababi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, suna yanki abinda Allah ya ce a sada. Malamai suka ce wannan aya ma'anarta fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi
أمحامكم.
Allah ce fa hal asaytum, shin kun sani in tawallaytum, idan kuka juya baya an tufsidu fil ard, akan ku yi banna a cikin ƙasa, wa tuqatti'u arhamakum, ku yanke zumuntarku. Ashe nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, suna yanki abinda Allah ya umarni da asada. Dukkanin malamai sun tahi da cewa nan ana magana ne da zumunci. Ashe Ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da musada zumunci wanda ke da kai tsakaninmu, zumunci na uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba guda ko uwa guda, ko kuma tsakanin uwaye yake da zumuncin, ko tsakanin ubanni, ko tsakanin uwaye mata, duk inda lagon zumunci yayi Ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da asadar da shi. Kada mu yanke zumunta. Zumunta tana da falala, tana da kima, tana da daraja a wajen Allah madaukakin sarki. Kuma Allah ya ce masu yanke zumunta su ne asararru, suke tabewa, su ne famun suke wacewa a gidan duniya. Ba za samu nasara ba, ba za samu cigaba ba, ba za samu haɗin kai ba. Mudiba mu ga sadda kakanninmu suke da zumunta. Akwai wahala ka iske gidan da ba a cin abinci kawai saboda zumunci. Di yadda ba a yi abinci ba gidanku, kana da garanti in ka shi gidan kanan babanku a zuba ma abinci. Amma sai da muka yanke zumunta, kowa ya sha nashi, to kuma sai Allah ya jarabce mu da hori, Allah ya jarabce mu da yunwa, Allah ya jarabce mu da abubuwa na tsoro. Kowa na tsoron rayuwar shi, babu haɗin kai. Dan abinda muna iya haɗuwa mu duka a yi, amma sai gagare ka, kai kadai ya gagari wannan, ya gagari wannan, sai kuma kowa ya zama a cikin fargaba. To Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin yanki zumunta a cikin wannan aya, babu abin da zai hido mu face tabewa da wahala a cikin rayuwa. Allah subhanahu wata'ala ce kaifa takfuruna billah,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un.
Wannan insha Allah shi zama matashir maganar mu ta gobe, abinda makaranta daidai. Allah tara mu da mu da ku a cikin lada wannan muka yi kuskure ko tantaba halashi. Magi subhanahu wata'ala ya fi mana, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.